sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel. Sarabuka yake muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau ranar Talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa ma'aikatan hukumar yiwa kamfanoni rajista a Nigeria, Corporate Affairs Commission, sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugabansu a gidan shugaba Tinubu, amma ya kare kansa. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin ‘yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, da shirin na wannan makon ya tabo batun kalubalen tsaftar muhalli a guda daga cikin gundumomi a Akara, babban birnin kasar Ghana, sai kuma tarihin jaridun Niger. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a jeli Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da tallashi takobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Bahar Rum, yayin da aka jirge sojin Isra'ila 300,000 a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi, amma za su samu nasara ga Isra'ila da Yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su. Babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya tabbatarwa da galin ci gaba da goyon bayan Amurka da banɗaruran Falasɗinawa ne suka yi biyayya ga umarnin Isra'ila na ficewa daga arewacin Gaza. Zuwa rabin kudancin zirin. Rikicin jinƙai yana ƙaruwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken imamayar Isra'ila. Babu abinci, babu man fetur, ko babu ruwa tun ranar Litinin. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankali ya tashi biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da ƙungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon bayan kwanaki ana musayar wuta. Akwai fargabar cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke marawa baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Isra'ila da Hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006 wanda ya ƙare a kunnen doki. Ministan harkokin wajen Faransa ya isa birnin Beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar Lebanon kan rikicin kan iyaka. Da alamu farmakin da dakarun kasar Rasha ke kaiwa birnin Adivka mai matakan muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, in ji jami'an Kyiv a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 15 daga wurare hudu a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. Kwamandan sojin ƙasa na Ukraine ya yi gargaɗin cewa Rasha na da fatan kutsa cikin tsaron Ukraine da ke kan yankin Kufiyas Liman a fagen daga arewa maso gabashin Ukraine. Hotunan faifan bidiyo da sojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar Janar Oleksandr Skanki yana shaidawa sojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin Ukraine ya yi ƙamari sosai a 'yan kwanakin nan. Labaran duniya ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ma'aikatan hukumar yiwa kamfanoni rajista a Nigeria, Corporate Affairs Commission, sun yi gangamin nuna farin cikin rashin sabuntawa shugaban hukumar Barista Garba Abubakar wa'adi bayan shafe shekaru 3 da wata 9 kan kujerar. Ma'aikatan sun bayyana tsohon shugaban nasu da wanda ya gurgunta hukumar ta danne haƙƙin ma'aikata, zargin da shi da kuma wani babban jami'in hukumar suka ƙaryata. Daga Abuja, ga wakilinmu Nasira da Mel Hikaya da ƙarin bayani.
sanar da nata sabon shugaban hukumar Husaini Magaji da shugaba Tinubu a rukunin nadanata na shugabannin hukumomin ma'aikatar kasuwanci ma'aikatan suka zuba ruwa a kasa suka sha dan rabuwa da barista Eji Abubakar wanda jikin Prime Minister sa Abubakar ta faɓa lewa ne
sunana Fatima Usman ba ni kade ba you can see ai dukkan mu murna muke yi ka san shi aikin gwamnati the only river da ma'aikacin gwamnati yake samu shine da samu promotion kuma ya samu good welfare amma duka wannan babu a tsaye
shugaban kungiyar ma'aikatan da suke shagali gaban headquarters hukumar a Abuja comrade Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu sun samu sabuwar fata ta ingancin aiki
yau yana da daga cikin ranan da nake farin ciki sosai ba dan wani abu ba dan adalcin da shugaban kasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya mana a Cooper Affairs Commission Allah ya darbe mu da wani wanda kusan yafi kowa moran Cooper Affairs Commission an dafa masa mai duk gatin da kace na yi mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida ya san matsalolin mu za mu samu abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata za a ba su Allah ya darbe mu da shi din a sha Allah ya darbe mu bakin hatsabibin mugu ne wanda ba su ga cigaban wani
Shi ma majin kungiyar ma'aikatan Comrade Shamsuddin Umar ya ce tsohon shugaban ya sauya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba.
Da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin ni sai dai in yi bacci in zauna dukkan mu da yayi mana transfer sama da mutum 50 ya hana mu schedule zai yi ba da mu ba. Gwamnati na biyan mu ba ma aiki bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan Abubakar ta fa balewa Allah kai masa rahama mun san zuriyar sa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba. Shine kada amma wallahi muna daraja gidan nan kullum muna yi wa sa Abubakar tafa barewa Allah ka kai haske kabarin shi amma shi Alhaji Abubakar Garba muna da addu'a gare shi guda daya abinda yayi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi in yayi mana alkhairi ya ce amin
Muryar Amurka ta tuntube ji Abubakar dan jin martanin sa inda yace ba zai ci komai ba amma yayi amanna da cewa yana da sheda mai kyau a duk inda yayi aiki da haka tuntube jami'an labarun hukumar Rashid Mahi jami'in labarun hukumar ne dake cewa ba wani tasiri da gangamin yayi
wannan gwamnatin da take kai yanzu wallahi billahi ita ma ta rubuta ta gaddar cewa kai clearance din sa daga dukkanin jangirar jannati na ƙaryar da suke kai
ko duk mutum ya amma yin haka ne Rashid Mahi me yasa ba sabunta masa wadi ba
wannan kuma to sabunta wadi kuma ada ma lokacin da aka bayar aka ce subject to renewal abin da aka bayar kenan ko ba ki dade bane in ka lura a wannan ne ma'aikata ta ministry of trade ai duk guda na abuciri akwai wanda ma ke fara biyu da rabi
hukumar yiwa kamfanonin register na daga manyan cibiyoyin da ke samu wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira da aka ake daukar wanda aka nada shugaban hukumar ya tafi ma'aikata mai tsoka Nasura da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya
Akai da Nasura da Mail Hikaya har yanzu kuna tare ni da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu sai ga sarki da dauke da kashi na biyu na labaran duniya
An kashe wani dan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin jiya Litinin a wani harin kuna bakin waki a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu inji ɗan sanda Abdul Fatah Muallim Nur Ki wanda ke aiki a gidan talabijin na Somalia Cable ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky da ke kusa da gidan tarihi na kasar da misalin karfe 9 na dare ne wani dan kunar bakin waki na Kwaraj ya tare da mamai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na Blue Sky da ke gundumar Bond Hare inji jami'an 'yan sanda a Mogadishu Kwaraj ko kuma masu bin addini kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin al-shabab ya kamata duniya ta yi taka tsantsan dan kaucewa takun saka da Iran kan shirin na nukiliya bata zama kamar Koriya ta Arewa ba wanda ta kori jami'an saka ido na majalisar dinkin duniya kafin su gwada makaman kare dangi inji babban jami'in kula da makamashin nukiliya na majalisar dinkin duniya Rafael Grossi a ranar Litinin dole ne mu ba da himma dan hana wannan matsala wannan muhawarar da ake yi a yanzu game da abin da ke faruwa da kuma abin da za a yi a Iran daga zama gazawar al'ummomin duniya dan hana kasar ke da damar da za ta iya jagoranci dan samar da makaman nukiliya daga yin shi kamar yadda ya faɗa a taron ma'aikatar harkokin wajen Amurka Grossi ya ce mun ga gazawar irin wannan a jamhuriyar jama'ar Koriya ta Arewa
Sai da Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin kai ga shirinmu na gaba ku shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba. Ba mi ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai fi na komai ba.
Asirare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Share ne, share ke kashe ni. Don da suke sa kasuwa, da sun duba da kyau, ina ga kamar da sharen ba zai yi yawa ba.
Sharen yi mannan da yana rabon mamaki.
Yau ka gan an doki bola yau, na baka next week, maka zo ka gan an aje.
Yau shirin zai taɓo batun ƙalubalen tsaftar muhalli ne a guda daga cikin gundumomi a Accra, babban birnin ƙasar Ghana.
Yau ga wasu nan su ke nukura don mun san ƴanci mun nasara, wasu ma a ciki na su sun fara haɗa gulma tsakani kan Accra.
Masarare manazarta da hukumomin ƙasa da ƙasa sun daɗe suna nanata muhimmancin raya muhalli da kula da tsaftarsa saboda alaƙarsa irin ta kudda kudda kiwon lafiyar bil'adama. wannan batu na samar da sahihin muhalli ga dan adam na cikin jerin muradin nan guda 17 na ci gaba mai dorewa dake kunshe a daftar majalisar dinkin duniya da kafatanin kasashen duniyar suka yi alƙawarin mutuntawa tare da aiwatar da shi ko da yake kasar Ghana na ɗaya daga cikin kasashen Afirka kuma guda cikin kasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari a shekara ta 2015 amma ƴan kasar na ci gaba da kokawa akan wannan batu na kalubalen muhalli wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Idris Abdullah Bako ya hada mana rahoto akan yadda al'umar daya daga cikin gundumomin birnin Accra suke kokawa game da kalubalen muhalli dake barazana ga ƴancin su na rayuwa
mazauna Nima dake gundumar Ayawa su ta gabas a yankin Greater Accra Ghana sun koka kan yadda suke fama da rashin tsafta musamman kan babban titin da ya ratsa unguwar haka kuma na da alaka ne da kasuwar kasa da kasa ta Nima dake cikin unguwar suka ce yadda ake barin shara ko bola kan titin bai dace ba domin haka suna kira ga wakilan dake wakiltar su a majalisar gundumar wanda aka fi sani da assemblyman da kuma shugabar gundumar Hajiya Salma Adams Kuta da ta kawo musu dauki
sunana Aisha Said yanzu muna kuka masu sa kasuwa anya ba samu wuri bi lorika na miss mutane kullu bayan wannan kuma share ne share ne share ke kashin do inda suke sa kasuwa da sun duba da kyau ina ga kaman da sharan ba zai yawa ba kuma na biyu kuma masu kwashe bolan nan ina ga kaman su kuma fortune ka danna wurin su do abin yasa na ce haka ne inda suna zuwa da empty wanga lorin nan a zo a kwashe ina ga da kowani sharan ya kwashe amma ina ga kamin ya kai Nima ya kun kwashe sharan wani wuri kenan sai sashe mu duba yanda za a yi ya tanye mu kan
wasu da suke sayar da kai a cikin kasuwar Nima suka ce
Rana Lawrence sharan Nima nan da yana rabon mamaki mu an bar mu san cikin kasuwar yan tikiti na we lori ya zo su zo su kira mu fito da shara san lori ya zo ruka sai mai tikiti ya shigo
sai sa kuda biya a kwashe bolan
bamu biya kudin tikiti ake yanka mu tuwisti
eh kudin tikitin na akwai kudin bola ciki ko ba
ina da so da wani tam da suka ce za su kara tikiti sai babban kasuwar mu ya ce eh ba ku kwasa muna bola bamu da zumi da ke tsare muna kasuwa ku ce tuwisti wannan bamu yan mu biya
a watan mayu nan da ta gabata mazauna unguwar Nima a garkashin jagorancin kungiyar matsin lamba dake da rajin ci gaban Nima wato Concern Nima Citizens Foundation sun gudanar da zanga zanga domin a gyara titunan unguwar a karasa filin wasan kwallon kafa da aka fara ba kammala ba da kuma rashin tsafta amma a wannan lokacin matsalar shara ko bola da ba a kwashewa shine ummul abai sun korafin su domin haka na jira a yi mataimakiyar mai hada kan jama'a na kungiyar
sunana Hajiya Naima Adam kan gani ke ba MC mu hankuri ku wanda muke yin dare ranar safiya ta yi hankuri ta bar attention ce zo kan mu saboda yau in ka duba sanitation mu Nima ya yi puwo in yi ta tashi ta direct kowa ya yi abin da ya kamata dole ba su ce ba su yi su yi amma ban sani ba ko dai maybe ni na ce maybe bata kula da mu ba saboda yau irin ka ga demonstration da kai da ku wanda kai mun meeting ta several times mun meeting da ta several times amma abin da muke so ta yi na still ba mu gani abin da ake yi yau ka ga an doki bola yau na baka next week mu ka zo ka ga an aje concern mun yi ready ne mu zo mu tanye MC mun yi ready mu tanye leaders saboda community mu yayi kyau
muryar Amurka ta yi tattaki zuwa ofishin ɗaya daga cikin wakilan unguwar a majalisa assemblyman da aka fi sani da Haji Sanda kuma na fara da tambayar sa ko me yasa ake samun tarin shara kan titi
dai matsala dai na shara da kan titi saboda wurin mutane sun maida shi kasuwa sun maida titi kasuwa an yi yanda za a kore su ba yau ba aka yi su dawo aka yi su dawo aka yi su dawo to ba dai gaji ba ana cikin ana take wasu measures kuma yana mini da daman su da sun yi shara sun yi aikin kasuwanci sai su bar mu na shara da sun yi shara kuma sai su bar shi wurin every blessed day from Monday to Friday banda Wednesday ciki don market day ne Wednesday from Monday to Friday banda Wednesday ciki lorin bola na Ayawa su East Municipal Assembly ina zo ya kwashi shara from Monday to Friday to shi zama ne yanzu kasuwancin Niman nan ma yanzu ana yin shi Saturday Sunday in ka shigo Asabar da Lahadi in ka zo shi yi maka kaman ranar Laraba ne na noma market da ke ran Laruba ba hanya su kai kasuwanci su kare kuma Saturday Sunday assembly bi aiki government bi aiki sai sa sharan da suke yi duka su tattara duka from filan Juma'a marance da Asabar da safi zuwa marance da Lahadi safi zuwa marance duka sai bayan sai yawa ne musu yawa shi su kwaso su su zuba second titi
sun ce assembly na karban kudi 2 cedis to wannan 2 cedis nan akwai kudin shara a ciki kuma
wannan 2 cedi ba kudin shara bane in kana business kana biyan tax ma assembly
ko su ce su suna da shago su suna biyan shi yearly amma su masu zama suna tashi gobe ba ka karbe shi ba in ya kai kafin shekara bin ya baro ya samu shi sai da aka yi shi daily 2 ana karban wannan daily 2 su masu shago suna shara su biya su je su zo da sharan su su masu zama shi su share su kawo mana shi second titi ce mu mu saboda 2 cedis na kwashi wannan 2 cedis na yabe kai kudin kwashin shara
amma muna take wasu matattaki da zamu duba yanda zamu yi mu magance wanga lamari
a zo da kamo to ne yan daki an saki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce da farida baki ne yi ko na mace
har wayau dai bayan kasa a guye ba kokari na tattaunawa da shugabar majalisar gundumar Ayawa ta gabas Hajji Hassan Adam Kuta ido da ido bai tabbata ba sai dai ta wayar tarho
ta muka da lorin da ke fitowa 5:30 AM in yazo yana bin da kwashi compassion taron da ke kan hanyar din duka she na gan kuma ana complain kaman ba kwashi da kyau shi na bari sai ana shiga cikin market as early as 4 AM a kwashi transco buko uku a kwashi bola duka a fiye din compassion track ya zo shi a zuba cikin shi ko din yi doki amma ka gani ko waya son sanitation is about attitude and behavior
na yi hira da wasu yan kasuwa da kuma yan unguwa suna nuna motar nan da kika fadi yana kwashe shara kafin ya kai nima ya kusa cika shi yasa in yazo nima bai ya kwashe sharan da ke bakin titi wanda yake ana kawowa balle ma har ya shiga cikin kasuwa
shi malam sai ka ga maganan ga ka ga ya zan ka ga ko wani lori an zana kai tuna a samu da shi aiki kai akwai tracker da ke kai in lori ya zo how possible lori ya zo kamar nima ya ce da shara wani shara ya kwashe kanita amma sharan mu ya yi yawa in aka kwashe na ce maka zuwa da rana ana fo a dam yanzu mutanen mu suna against assembly sani a sami ego a sani a sami ai yi na wish na ho mutane na su understand situation instead of ku zo ku ce shara yana da yawa ku identify mutane na suka zo su ciyar shara da rana domin mu muna da akin your frontage muna da akin da ya famu karfi mu kama
aje sun ce idan kuna neman taimakon su kamar yanda yan concern suka nuna sun taimaka me zaki ce game da haka
mu da concern mu yi meeting mu yi ababe yanzu mu ga musu su zana mu ababe da suke cikin kambe da shi kun zana shi mu ga musu oh wanga da kuka zana ya yi wanga da baku zana ba dai yi kamar one of the abingan da suka fight su na son su su zo ku collect muna in future kuma ka san dai yi domin collectors in that one of the central government individual your collect she said one and can answer maybe the bosani ba amma mun zauna muna gushe shi da su ga ba bin da kamata su ga ba bin da kamata
to kamar dai yanda assembly man Haji Sande yace akwai shiri da suke yi game da kawo karshen wannan matsala da kuma bayanin shugabar gunduma Haji Hassan Makuta cewa za ta su samun taimakon ɗan ƙungiyar rajin ci gaban nema ko concern nema citizen foundation muna fata cewa za a sake zama domin a samu bakin zaren
to Allah ya sa a dace masu ware da haka shirin yan kasa da hukuma ne ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdullahi Bako Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da watan sunta
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulan Mumuni Barma sai kawo mana sharhin jaridin Nijar.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Ayer Info wacce ta rawaito cewa wasu kungiyoyin agaji sun buƙaci Faransa ta ɗage takunkuman da ta kakabawa ƙasashen Sahel ta yadda za su samu sukunin gudanar da ayyukan taimakawa al'ummomin yankin da ke fama da matsalolin tsaro, ƙarancin abinci da matsin tattalin arziki.
jaridar ta ce a sanarwar da suka fitar a karkashin wani haɗin gwiwa waɗannan kungiyoyi sama da 180 sun ce matakin dakatar da bada takardar visa da takunkumi kan hada-hadar kuɗaɗe a tsakanin Faransa da ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali sun matukar haddasa babban cikas wa ayyukan agaji. Saboda suka yi kiran gwamnatin Faransa ta dubi yanayin da aka shiga a wannan yanki. Jaridar Lanketer ta ce zaɓi ya rage wa majalisar sojoji ta CNSP don samo mafitar halin da aka shiga a Niger daga cikin hanyoyi biyu, ko majalisar ta bi hanyar sulhu ko kuma ta ci gaba da ƙara kasancewa saniyar ware. Jaridar La Flamme na cewa ya kamata a kullo da matakan sassautawa halin 'yan Niger da ke ƙara gwada jimiri kan halin kuncin da aka shiga a ƙasar, inda farashin ababen masarufi ya yi kamari sakamakon tarin takunkumin da sai da yawo ta kakaba. Yarir ta ce rufe iyakoki ke da wuya, wasu daga cikin 'yan kasuwa suka tsawwala farashin kayan abinci yayin da wasu kuma suka ɓoye abubuwan sayarwa a mangaza-mangaza wato sosto wai da nufin haddasa karancin su a kasuwanni. Mafarin yanayin tsadar rayuwar da aka shiga a kasar, saboda haka ya zama wajibi majalisar CNSP ta dauki matakai akan waɗanda ta dauka don samar da sassauci wa jama'a. Jaridar Le Sahel na cewa gwamnan Agadez ya ziyarci mahaɗar zinaren Cibarakatan da ke gundumar Ifirwan da zummar tantance halin da ake ciki dangane da wasu jerin matakan da aka dauka a baya a wani yunkurin saka tsari. Jaridar ta ce Janar Ibra Bulama a wannan ziyara da ke matsayin wani bangare na zagayen da ya kaddamar a fadin jihar Agadez ya kuma duba sha'anin tsaro a wannan wuri, tantance adadin jami'an da ya kamata a girke da kuma inda ya kamata a girke su don ganin komai ya gudana a mahakar mai samun halartar dubban mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama aje Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da tallashi takobin kakkaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gaɓar tekun Baharum, yayin da aka jirge sojin Isra'ila 300,000 a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi amma za su samu nasara ga Isra'ila da Yahudawa da kuma ɗabi'un da ƙasashen biyu suka yi imani da su. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta faɗi jiya Litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanin sojojin Isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da sashen hankali ya tashi biyo bayan yakin da Isra'ila da Hamas suka fara a ranar 7 ga watan Oktoba. Matakin da ƙungiyar Hezbollah ta ɗauka a ranar Litinin na da nufin hana sojojin Isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar Lebanon. Bayan kwanaki ana musayar wuta, akwai fargaba cewa Hezbollah mai ƙarfi da Iran ke mara baya na iya shiga yakin da Isra'ila ke yi. Da alamu farmakin dakarun ƙasar Rasha ke kaiwa birnin Adivka mai matakan muhimmanci da ke gabashin Ukraine na ci gaba da raguwa, in ji jami'an Kyiv a ranar Litinin. Dakarun Ukraine sun daƙile har-harar Rasha 15 daga wurare huda a Adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Idan aka kwanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata, a cewar Vitali Barabash, shugaban hukumar birnin. An kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin jiya Litinin a wani harin ƙuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Mogadishu, in ji 'yan sanda. Abdul Fattah Muallim Nur Ki, wanda ke aiki a gidan talabijin na Somali Cable, ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na Blue Sky da ke kusa da gidan tarihi na ƙasar. Da misalin ƙarfe 9 na dare ne wani ɗan ƙunar bakin wake na Kwaraj ya tare da mawammai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abinci na Blue Sky da ke gundumar Bond Hill, in ji jami'an 'yan sanda a Mogadishu.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarki Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, tama injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.